Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 4 da suka hada da mita 31.49 da 60 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Baya ga waɗannan mitoci masu sauraro a jamhuriyar Niger, ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niya da kuma dalol dukka akan zangon FM. Haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da aka ga dama akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar internet. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, assalamu alaikum. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC. Nake fatar kun tashi lafiya a wannan safiya ta Laraba ta bawa ranar samu 24 ga watan Fabrairun shekara ta 2016. Kuma ina tare ne da
Grace Alheri Abdu tare da sallama ga kanin labarai. Shugaban Amurka Barack Obama ya kudiri aniyar rufe gidan yarin soja da ke Guantanamo Bay, Cuba, kamar yadda ya alkawarta, sai dai shugabannin jam'iyyar Republican a majalisar tarayya sun ja daga. An kammala kirga kuri'un zaben tsaida dan takara a jihar Nevada mai matukar muhimmanci a zaben jam'iyyar Republican. Kana masu ilimin kimiyya a Afirka sun ce sun fara jin kanshin nasara kokarin shawo kan yadda kwayar cutar kanjamau ke yaduwa.
To, bayan kun gama shan labarin duniya, za ku ji cewa kimanin yara 450 ne suka mutu a sansanonin 'yan gudun hijira a jihar Borno a bara. Masu gasa biredi a jihar Niger sun kara farashin biredi, za ku ji dalili. Haka kuma za ku ji abin da ya sa ake rikici tsakanin jam'iyyar APC jihar Yobe da uwar jam'iyyar na ƙasa. Kada kuma a mance kamar kowace ranar Laraba, Sabu Imam Aliyu zai gabatar da demokradiyya a yau.
Tare da sallama masu saurare, barkamu da warhaka ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Barack Obama ya kudiri aniyar rufe gidan yarin soji da ke Guantanamo Bay, Cuba, kamar yadda ya alkawarta lokacin da ya fara yakin neman zaɓe shekaru 8 da suka shige. Sai dai shugabannin jam'iyyar Republican a majalisar wakilai da kuma dattijai ba su yi wata ba suka bayyana rashin amincewa da shirin na shugaba Obama da suka bayyana a matsayin mara makama da ke kuma cike da haɗari. Shugaban jam'iyyar Republican a majalisar dattijai McConnell ya ce majalisar za ta yi nazarin shirin na shugaba Obama, sai dai ya kara da cewa shirin ya hada da shigo da 'yan ta'adda masu hatsari a cibiyoyin da ke cikin al'umma Amurka. Ya ce ya kamata shugaba Obama ya sani cewa bakin majalisa ya zo daya akan wannan shirin. Dan majalisar dattijai kuma tsohon dan takarar shugaban kasa John McCain yana daya daga cikin waɗanda ke matukar goyen bayan rufe gidan yarin Guantanamo. Ya kuma goyi bayan shugaba Obama cewa cibiyar ta saba wa muradun Amurka. McCain, wanda shi shugaban kwamitin majalisar dattijai kan ayyukan soji ne, ya ce kwamitin sa zai saurari bahasi kan shirin na shugaba Obama, sai dai shi ma ya kushe wa shirin. A bangaren majalisar wakilai, kakakin majalisa Paul Ryan ya kushe wa shirin da kakkausan lafazi, ya ce majalisa ba ta da filin rudani. Ya ce ya saba wa doka kuma zai ci gaba da kasancewa saba doka. A shigo da 'yan ta'adda kasar Amurka, ba za mu cusa tsaron kasar mu cikin hatsari domin kawai ana neman cika alkawalin kamfe ba. 'Yan majalisar dokokin Amurka suna tababa kan ko Rasha za ta kiyaye shirin tsagaita wuta a Siriya da kuma shirin miƙa mulki a kasar. A wani zaman sauraron bahasi kan kasafin kuɗin ma'aikatar harkokin wajen Amurka da za ta kashe, 'yan majalisar sun buƙaci tabbaci daga sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kerry cewa Rasha za ta daina kai hare-hare da ta yi a Siriya, da ta fi ba da ƙarfi kan masu hamayya da gwamnatin Siriya amma ba 'yan ta'adda ba. A lokacin da kwamitin harkokin ƙasashen ƙetare ke sauraron bayanai, Senator John Barrasso ya ce Putin yana kokarin sake salon yakin domin karawa Assad karfi da kuma raunana 'yan hamayya dangane da duk abin da ya shafi zaman lafiya. Ya bayyana cewa Rasha ta sha karyata alkawalin, washo ta sha karya alkawalinta. Ya kuma tambayi Kerry matakin da Amurka take shirin dauka akan Rasha idan ta saba wa yarjejeniyar ne tsagaita wutar. Kerry dai ya bayyana cewa ana kan tattaunawa kan shiri na biyu idan na farko ya game da cikas. Sai dai shugaban kwamitin Bob Corker bai yarda da bayanan ba. Ya ce ina tsammani sakatare Kerry yana tattaunawa ne ba tare da wata madafa ta biyu ba. Rasha ta sani ba za a tsaye da wata madafa ta biyu ba idan ta saba wa wannan yarjejeniya. Masu kula da lamura dai sun ce babu wani abin a zo a gani da Amurka za ta iya yi akan Rasha sabili da rawar da take takawa a Siriya sai dai idan za ta ɗauki matakin soji. Masu kada kuri'a 'yan jam'iyyar Republican sun kada kuri'a a jihar Nevada yau Talata da take ƙara tantance 'yan takara da ke kan gaba. Duk da yake masu kada kuri'an ba su da yawa, kuri'unsu suna da matuƙar muhimmanci a takarar shugabancin ƙasar. Hamshakin ɗan kasuwan nan Donald Trump shi ne ya lashe zaben a binciken ra'ayoyin jama'a na baya-bayan nan da aka gudanar bayan nasarori da ya samu a jihohin New Hampshire da kuma South Carolina. Trump kuma yana da goyon bayan kashi 40 cikin 100 yayin da abokan takararsa senatoci Mark Rubio da Ted Cruz suke fafatawa a matsayi na biyu da kuma na uku da kashi 20 cikin 100. Gwamnan jihar Ohio John Kasich da tsohon likitan Peter Ben Carson suna baya da ƙasa da kashi 10 cikin 100 kuma ba a sa su a jerin manyan masu fafatawa a zaben sai da ɗan takarar ba. Takara a jihar Nevada dai ta bambanta da sauran jihohi sabili da dalilai da dama. Bisa tarihi, yana da wuya a san ra'ayoyi masu kada kuri'a a jihar, kasancewa galibi suna zaune ne a yankunan karkara bayan manyan biranen Reno, Las Vegas da kuma Henderson. Kuma wannan ne karo na uku kawai da jam'iyyar Republican ta yi zaben tsaye da ɗan takara a jihar a wani tsari na daban da yake da tasiri kan waɗanda za su fita zaɓe. Kashi 1.9 ne kawai cikin 100 daga masu kada kuri'a da suka yi rajista suka fita zaben shugaban ƙasar da aka gudanar na ƙarshe. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu ilimin kimiyya a Afirka sun ce suna dab da shawo kan yaɗa ƙwayar cutar ƙanjamau. Masu bincike suna nazari kan wani zobe da mace za ta iya amfani da shi da ke ɗauke da maganin kashe kaifin ƙwayar cutar ƙanjamau da ake kira da pyrivin. Binciken ra'ayoyin wato ƙwararru ya gano cewa idan mace ta sa wannan zobe a gabanta na tsawon wata guda kafin ta sake wani zai rage hatsarin kamuwa da ƙwayar cutar ƙanjamau da kashi 27 cikin 100. An gudanar da binciken ne a ƙasashen Malawi da Uganda da Afirka ta Kudu da kuma Zimbabwe. An kuma gudanar da binciken ne kan sama da mata 2,600 tsakanin shekara ta 2012 da 2014. Wani jami'in binciken kwakwa ɗan asalin ƙasar Zimbabwe Felix Malanga ya ƙago wani salon magana cewa akwai bege a kan Aspire.
There is hope in the sense that we got a prevention agent that is able to avert 1 in 3 infections.
Ke mun sani mun sami wani abin kariya da ya iya hana kamuwa da cututtuka uku. Muna kuma da bege da yake idan aka sami kuɗi za a iya sarrafa waɗannan zobuna da yawa domin amfanin shi. Mata ne suke kamuwa da galibin cututtukan. Kashi 60 cikin 100 na mata da sun sami wannan zoben za su yi amfani da shi. Kuma baka buƙatar yi wa waɗansu bayani. Ba kamar kwararren roba ba ne da sai an yi shawari tsakanin masu abokan tarayya.
Waɗannan labarai sun zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ma'aikatar kiwon lafiya a jihar Borno arewa maso gabashin Najeriya ta musanta zargin da aka yi cewa rashin kayayyakin abinci ne ya kashe yara 450 a sansanonin 'yan gudun hijira a jihar a bara. Kwamishinan lafiya na jihar Dr. Haruna Shalliya ya shaidawa wakilin sashen Hausa Haruna Dauda Biyu cewa cututtuka daban-daban ne suka yi sanadin mutuwar yaran.
Muna da kamp wajen 28 kuma waɗanda suke cikin kamp ɗin nan sun fi 1,000. Yaran da suke kasa da shekara 5 kuma a kowane lokaci sun fi 45,000. A cikin yaran nan daga wata na fari zuwa watan ƙarshe na shekarun da ta wuce mun rasa yara 450. Kuma a gaskiya abinda ya sa suka rasu abu daban-daban da yawa ne. Na farko shine ciwon zazzabin cizon sauro, shine na fari. amai da gudawa, akwai masu ciwon pneumonia, akwai bakon doro ko kenda ta kama wasu su, akwai wayanda kuma ba su samu koshi mai kyau ba a cikin su.
Commissioner yace sun gano cewa a kosu yara fiye da 6,000 tsake irin waɗannan sansanin ƴan gudun hijira da ke fama da ƙarancin abinci masu gina jiki.
Mun samu yara wajen 6,444 wayanda suna da alamun cewa abinci bai ishe su ba. An ba su abincin da ya kamata.
Commissioner yace ƙananan yaran da suke irin waɗannan sansani sun fi ma wasu yaran da suke cikin gidajen su a yanzu hakan kin gani saboda irin kulawan da suke yi da su.
A gaskiya the state government through agency ana kokari don in ka duba a cikin yaran da suke cikin kam wannan wajen yara 124 da suke rasu a cikin 1,000 a kowace shekara national average kenan. A arewa masu gabas average din shine wajen 160 amma a cikin kam din 120 ne kawai. So yaran da suke kam din ma sun fi ma wayanda suke cikin gari haka wanda ma ba su da problem na wannan harkatin Boko Haram din. Yanzu ko ka je cikin kam din da kanka ka duba zaka ga yaran da suke ciki lafiya yune suna wasa suna komai ba matsala.
To me commissioner zai ce ne game da wannan zargi da ake yi na cewa rashin samun kyawawan abinci masu gina jiki na daya daga cikin abubuwan da ya haddasa mutuwar irin waɗannan ƙananan yara.
Ka ganin an ce yara kasa da shekara 5 ko ba haka ba? Dama ma ai muna faɗa wata 6 na fari na yara ma ba ma so ma a ba su kowane abinci sai dai nono mama su wanda yafi kowane abinci a duniya. Ko ba haka ba? Kuma a cikin kam din nan akan kawo abubuwa daban-daban wanda ana iya supplementing masu. Ana kawo madara, ana kawo wannan facial formulation wanda ana ba yaran da nono ya fara musu kadan dole su ayi supplement. So ba wai ba abincin yara ba akwai amma rashin sani ne mafi yawa.
Dr. Michelle yace wasu kananan yaran ma ba ma cutan yunwa bane ke damun su.
Wani din ma yaro da zaka ga da alamun rashin abinci din ciwo ne ya sashi. Misali yaro yana da malaria zai iya ci abinci ne? Yaro yana da pneumonia zai iya ci abinci ne? Yaro yana da gudawa komi abincin da yake samu zaka ga alamun kaman abinci bai ishe shi ba. So duk wannan abun a hade suke.
Commissioner Ma'aikatar Kiwon Lafiya na Jihar Borno Dr. Haruna Michelle yake nan. Haruna Daudabiu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To daga can jihar Naija kuma wakilin sashen Hausa Mustapha Nasiru Batsari ya aiko da rahoton cewa masu gasa biredi sun yi ƙarin farashin biredi a jihar.
Kungiyar dai ta ce ƙarin kuɗin biredin ya zama mata tilas bisa la'akari da asarar da suke tafkawa tun bayan da farashin kayan masarufi ya tashi a Najeriya. Tuni dai masu amfani da biredin a matsayin cimakar yau da kullum musamman talakawa suka fara kokawa akan ƙarin farashin kuɗin biredin. Alhaji Lawali Shukura shine ma'ajin ƙungiyar masu biredin a jihar Naija ya yi ƙarin haske akan sabon farashin.
Dole ce ta kama mu saboda tsadan kayayyakin aikin biredi, saboda haka muna kira ga jama'a wanda ke amfani da biredi da su yi hakuri da halin rayuwar da muka samu kanmu da wannan farashi da muka ƙara. Kuma su ci gaba da addu'a Allah ya kawo mana sauƙin abubuwa. Biredi ne duk ake saye a waje akan naira 120 at least za a same shi akan 140, wanda ake saye akan naira 200 a waje za a same shi akan 250, wanda ake saye a 250 za a same shi akan naira 300, wanda ake saye na naira 50 za a same shi akan naira 60.
To ko mi talakawan ke cewa akan sabon farashin biredin?
Sunana Isa Suga. Game da maganan ƙarin biredin nan, ya shahi rayuwar mana a masu ƙaramin ƙarfi ƙwarai kuwa da mu da iyalanmu baki ɗaya.
Sunana Muhammad Lalladi Ibrahim. Yadda ƙarin ya shafe ni, kaga yanzu misali biredin da nake siya naira 80 yanzu ya zama naira 100, wanda kake siya naira 100 ya zama naira 120, inda kana siyan guda 5 ne that is 600 kenan ko 500, dole yanzu zaka dawo ka sai kaman guda 4 ko kuma guda 3. Ba dai zaka samu biyan bukata yadda kake ci da ba.
Duk da cewa dai ana ƙara samun hauhawar farashin kayan abinci a Najeriya a cikin wannan lokaci, gwamnatin kasar ta ce tana iya kokarinta wajen shawo kan al'amarin tare da kokarin samar da aikin yi a tsakanin 'yan kasar. Gama abinda ministan ma'adanan Najeriya Dr. Kayode Fayemi ke cewa,
one of the priorities of the Buhari administration is that we must provide jobs for our people. Job creation is a major priority for us.
Yace babban gurin gwamnatin Muhammadu Buhari shine samar da aikin yi ga kowane dan kasa domin kawo wadata. kuma hakan zai sa a rage aikata miyagun ayyuka a tsakanin al'umma. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha, kuma kada amince ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Filin demokuraɗiyya a yau yana tafe, to amma kafin ku ji wannan shiri sai kun ji abin da ya sa wutar rikici ke ruruwa tsakanin uwar jam'iyyar APC na ƙasa da reshen jam'iyyar a jihar Yobe, kamar yadda wakilin sashen Hausa Hassan Maina Kaina ya aiko mana da rahoto daga Abuja.
Rikicin ya samo asali ne yayin da jam'iyyar APC reshen jihar Yobe ta kori ko dakatar da wasu jigajigan jam'iyyar daga wasu kana hukumi guda hudu, wato Fune, Fika, Fataskum da Nangere, bisa wasu zarge-zarge. Uwar jam'iyyar ta kasa baki daya ta ce matakin jam'iyyar a jihar Yobe ba daidai bane kuma ya saba wa kundin tsarin mulkin jam'iyyar. Babban lauya Dr. Muiz Banire shine mashawarcin jam'iyyar APC na kasa baki daya kan harkokin shari'a.
Looking at constitution, no arm of the party except the neck can expel any member.
Idan ka duba kundin tsarin mulkin jam'iyyarmu, babu wani reshen jam'iyya da ya isa ya kori 'ya'yan jam'iyya sai majalisar zartarwa ta ƙasa baki ɗaya. In akwai wani kora na jekanayika a kowane mataki ne ba wanda na gaya ma yanzu ba, to shiririta ne. To yanzu kenan kun janye wacce mataki da shugabannin jam'iyyar Adama Tur suka ɗauka kenan? Ka ji abin da nake gaya maka mana, ai ba ma maganar janye korar ba ne. Idan wani mataki bai kan ƙa'ida, kenan ba ma maganar tun farko. Ma'ana ai da amma can maganar wannan kora shirme ne, wannan bata lokaci kawai suke yi. To sai dai kuma jam'iyyar APC a jihar Yobe ta ce bata gamsu da matsayin uwar jam'iyyar na ƙasa ba. Alhaji Adamu Cillare shine shugaban jam'iyyar na jihar.
Amma tabbas legal adviser bai isa ya ce ya mayar da hukuncin da mu a state muka yi, ya ce ba haka ba, wannan ba mai yadda da lamarin sa ba. To sun yi laifiya a Abuja ne, Maina Kaina
Alangoro,
in daga bangaren mu ne mu mun san mu mun dakatar da su. Laifin nan ba a national headquarter bane suka yi, sun yi laifi ne a Yobe chapter na APC. Duk letan da zai fito in ba daga ofishin national secretary na party ba, ba ruwan mu da leta ko tsaya mun na national headquarter ne ya rubuto da kansa.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Mun gode Hassan, kuma yanzu nan kimamin karfe 12 da wajen minti 18 na dare ne a gogon Washington DC. Lokaci ya yi da za mu gabatar da demokuraɗiyya a yau.
Demokuraɗiyya a yau. Cikin shirin za mu duba mu'amalar alƙalai da kuma lauyoyi ƙarƙashin sharaɗin aiki. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Wataƙila masu sauraro za su iya tuna furucin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da ya yi a baya-bayan nan kan yaƙi da cin hanci da rashawa, inda yake aibanta ɓangaren shari'a ko jan hana ruwa gudu game da wannan yaƙi. Masana suna ba da dalilai da yawa da suke hana ruwa gudu kan tafiyar da shari'a, musamman kamar yadda ta shafi waɗanda ake zargi da almundahana. Ana haka sai ga hukumar yaƙi da masu yi wa tattalin arziki zagon ƙasa a Najeriya, wato EFCC, ta gabatar wa wata kotu a Lagos shaidar cewa wani babban lauya a Najeriya ya saka wani alƙali da yake da shari'u a gabansa kuɗaɗe masu yawa a ajiyarsa a banki. Ga shimfiɗar da Hassan Maina Kaina ya mana kan wannan batu.
Ita dai ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama da tabbatar da adalci a Najeriya, wato SERAP, ta aike wa jami'ar Majalisar Ɗinkin Duniya kan ƴancin alƙalai da lauyoyi uwar gida Monica Pinto da ta matsawa Majalisar Shari'a ta Najeriya ta dakatar da alƙalin nan da ake zargin wani babban lauya ya bashi cin hanci na naira 250,000. Hukumar EFCC a kwanan nan ta damƙe babban lauya Ricky Tarfa bisa zargin baiwa mai shari'a Muhammad Yunus cin hancin naira 250,000, amma lauyan ya musanta, yana mai cewar ihsani ne kawai ya yi wa alƙalin. Abdul Mumini Tokumbo shine babban daraktan kungiyar ta Serap. Alkalin da jama'a suka sanya karbi kudi daga lauya a matsayin ihsani yayin kuma da wannan lauya na da shari'a a gaban wannan alkali barazana ne ga sashen shari'a. Barista Yakubu S Bawa Malumfashi wani lauyan tsarin mulki ne.
Yanzu duk abin da ya faru dangane da wannan magana ne shi babban lauya wato barista Riki Tarfa da shi wannan alkali muna da tsari a aikin shi yanda kake hulɗa kaninka da alkali dole zaman to kana da hatara na daya ya san cewa yana da shari'a da yake a gaban alkali na biyu kuma maganar kuɗin da aka bada ya amsa cewa ya bada amma shi dai yana faɗi cewa dalilin bada shi ba cin hanci bane ba kana ya za da iya nuna cewa ba maganar ya bada cin hanci
wani kwararre a Najeriya Farfesa Umaru Epati ya ce irin wani al'amari na da illa ga sashen shari'a
illar wannan shine idan mutane suka zo yau ba sa ganin mutuncin shari'a to fa za su koma yin abin da kira jungle justice haka kuma idan yau shari'a ta zama mutane ba su yarda da abubuwan da ke faruwa ba to kasan nan ba wanda zai ga mutuncin
kan wannan muka tuntubi barista Muhammad Modibo Bakari wanda ya bayyana mana cewa akwai dokoki masu yawa daban-daban banda na ƙasa waɗanda sassan sana'ar suka tanadar domin wannan al'amari to sai na tambaye shi ko akwai dokoki kan mu'amala tsakanin lauya da kuma alƙali
akwai
to me suke cewa
tsakanin lauya yadda na fara faɗa da alƙalai da lauya yake gabatar da shiri'u da yake yi a sashi na 34 na rule of professional conduct for legal practitioners din suka ya tanadi cewa dangantaka tsakanin lauya da alkali musamman alkali wanda yake da shari'a a gabansa to dole ne ya kasance tsakanin su akwai dangantaka ta fahimtar juna ta hanyar sana'a domin dukansu suna so su shi ma hadafi guda daya babban hadafi shine samun adalci ga wanda ake yi masa shari'a to a nan dole ne lauya ya kasance ya yi kansa ya zama a cikin kamala
barista Muhammad Modibo shin a matsayin kanan lauya alkali da kake bayyana a gabansa ko ma baka bayyana a gabansa a sharuɗan aikin ya yarda kaman ka ziyarci alkali a gidansa
eh to dalili akwai shi guda dole dalilai din daya akwai alkali da yake zama akwai dangantaka ko ta jini ko ta abota ko ta makaranta ko kuma dangantaka ma ta sana'a haka kamar alkali yana da wani abu wanda yake wanda jama'a duka za su taru ko suna ko dai wani buki ne wani yanda yadda ya jama'a to amma ka ziyarci alkali a lokutan da keɓaɓɓun lokuta kuma da wani da wata azama ko wata niyya wanda idan ma an gani sai kaga an fassara ta da wata manufa kamar ziyartar sa da daddare a gidansa don wata bukata ko ziyartar sa a office nasa a taimakon lokuta wato lokacin da an tashi aiki kaga an rabe an zaga an je an zauna da alkali a asirke wannan doka bata yadda da wannan ba musamman ma irin sati da nake gaya maka na 34 ga wannan doka ta rules of professional conduct for legal practitioners to wato dokoki da suka kayyada ayyukan yanda lawyer ke yin aikin sa
barista ya batun kyaututtuka fa kana iya a matsayinka na lawyer alkali da kake bayyana gabansa kana iya bashi kyauta
akwai kyaututtukan da aka bari alkalai suna iya karba akwai kuma kyaututtukan da alkalai ba za su iya karba ba
kamar me da me
kamar alkali kwata-kwata an hana shi karban kyauta wanda ta shafi kuɗi a hannu ko lauya wanda yake shari'a a gabansa ko masu shari'a a gabansa an hana shi karban kyauta ko kuma wata hukuma ko wata ƙungiya wanda ake ganin za a yi amfani da wannan kyautan ko na abubuwa wanda suke da kima na kuɗi haka to wannan an hana alkali karɓansu idan alkali na iya karɓan kyauta kamar littattafai idan masu buga littattafai ne suka abin nan suka buga littattafai suka kawo kamar abin da ake kira complimentary copies a ba alkalai ko masu buga jaridu tana iya ba alkali irin waɗannan abubuwa don ƙaro ilimi ko kuma don bunƙasar aikinsa. Wannan an bari, amma kuɗi ko wani abu mai kima wanda kwatankwacin kiman kuɗi, wannan an hana alƙali karɓa, ba ma daga lauya ba ma, hatta wayanda na kirga maka na farko.
To amma lauya mai bayyana a gaban alƙali shi yana iya bada waɗannan kuɗi, duk da cewa alƙali ba zai karɓa ba, akwai sharuɗan cewa alƙali ba zai karɓa ba, shi lauya wanda ba alƙali ba yana iya baiwa alƙali kyauta?
A'a, babu. Irin kyautan da zai ba alƙalin, irin kyaututtukan da ba za su iya tada jijiyar wuya ba, waɗanda kyauta ne, yanzu kamar misali, ka ɗauki wani abu na kyauta wanda ba bai da wani kima na kuɗi, amma kuma yana da kima na mutunci, to, ana iya ba alƙali, amma fa wannan ma ba lauyan da ke da shari'a ga ba alƙali ba. Wannan idan yayi haka, to har yanzu sai mu dawo akan sashi na 34 wanda ɗazu na faɗa. Domin sashin sashi ya nuna duk wani abu wanda yake iya fa nuna ya kawo zargi ko rashin yarda haka, musamman ka san yanda harkar shari'a take, kullum alƙali yana aiwatar da aikinsa a yanayin da duk wanda ya kalla, wato ana nufin duk wani mutum a wannan yanayi a wannan wurin da yake, idan ya duba zai ɗauka lallai an yi adalci gwargwado, alƙali ya ƙure ƙoƙarinsa na yin adalci. Kuma kalmar adalci tana da ma'ana da take nufin ajiye abu a inda ya kamata, ba mai laifi laifinsa da kuma mara laifi rashin laifinsa, shine adalci.
Akwai zargi da watakila kai ka gani, zargin cewa wani babban lauya a Najeriya mai suna Riki Tarfa ya baiwa wani alkali da yake bayyana gaban alkalin kuɗi sama da naira 100,000 da wani abu. In ma kyauta ce, in ma bashi ne, in ma menene, me doka tace kan wani irin wannan mu'amala ta kuɗi masu yawa haka?
To, da yake akwai abubuwa guda biyu a nan. Na ɗaya, idan magana an riga an kaita a kan matsayin zargi, kuma har an kaita a gaban shari'a, yawanci muna kiranta sub judice, wato ba a cika son kusan ma karhanci ma ya kai ga haranci ma a rika kamar mu lauyoyi mu rika maganganu ko ba da sharhi a kansu, ba ta kauda wannan ma aka tafi ba a ɗauki kyauta a ba alƙalai bar su karɓi kyauta a wajen hannun lauyoyi, musamman idan har lauyoyin suna da shari'u a gabansu wanda ake kira pending cases, wato shari'un da ba a kammala su ba. To wannan yana da hatsari gaske. To amma da yake magana ta tuhuma wanda kuma ana cece kuci a gaban shari'a, yawanci akwai takaicin ba da bayani mai damsarwa ko mai yawa a cikin bayan, domin kada a dukufa a ciki a je a faɗi wani abu wanda har yanzu dokoki ba su ba mu izini mu riƙa faɗa ba.
Masu sauraro, abinda lokaci ya ba mu damar gabatar muku da shi kenan cikin shirin demokradiya yau na wannan mako. Makon gobe da ikon Allah za mu duba matakan ladabtarwa kan waɗanda suka saba dokokin aikin da kuma matsaloli da a ganin sa suke hana sashen shari'a tafiyar da ayyukansu sosai. Kamin na madadin Hassan Maina Kaina da barista Muhammad Modibo Bakari da kuma Cuba Hero Dido ne wanda ya daidaita sautin shirin, a nan ne sahabo Imam Ali zan dakata in sallama da ku, mu zama lafiya.
To ga Grace za ta karanto mana takaitattun labarai kafin mu sallama.
Manyan kamfanonin fasaha sun fara tarfa albarkacin bakinsu a takun sakan da ake tsakanin kamfanin Apple da gwamnatin Amurka, inda ra'ayin Bill Gates wanda ya kafa kamfanin Microsoft ya bambanta da sauran. Yayin da shugabannin kamfanonin fasahan da dama suka bayyana goyon bayan shugaban kamfanin Apple Tim Cook, Gates ya bayyana saɓanin ra'ayi kan batun jiya Talata a wata hira da mujallar Financial Times ta yi da shi. Gates ya ja akan damuwa da Cook ya nuna cewa samar da wata manhajar da za ta bude wayar daya daga cikin waɗanda suka kai hari a San Bernardino, California a halin harin kan mai uwa da wabi da aka kai zai zama hanyar bude wata waya samfurin iPhone. Ya ce ba cewa suka yi suna neman wani abu na gama gari ba, suna neman abin da ya shafi waya ne. Bayaninsa ya saba wa sauran manyan shugabannin kamfanonin fasaha a Silicon Valley da suka hada da shugaban kamfanin Google Sundar Pichai da kuma Facebook Mark Zuckerberg, waɗanda suka fito suna goyon bayan Apple. Daga baya Gates ya shaidawa labaran Bloomberg cewa a ƙarshe dai duka kotuna ne za su yanke hukunci kan wannan batu.
To masu sauraro, sai kuma da hantsi misalin karfe 8 na safe agogon Najeriya, idan Allah ya kai mu, muke fatar sake dawowa domin gabatar muku da wani shirin ciki har da maimaitawa ciki da gaskiya. Kafin mu sallama ga gaisuwar ta'aziyya zuwa ga Alhaji Sani Yashe a Huntuwa a saboda rasuwar ƴarsa, da kuma gaisuwar ta'aziyyar rasuwar Muhammad Nuruddin Ali wanda ake cewa Abe, Allah ya gafarta masa, mu kuma Allah shi kyautata mu ƙarshen. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ce a madadin sauran abokan aiki, nake cewa sai anjima idan